Alƙalai a jihar Niger Najeriya sun yi barazanar tafiya yajin aiki idan har gwamnatin jihar ta kasa biyan su wasu haƙƙoƙinsu a cikin kwanaki 20 masu zuwa. Alƙalan dai sun ce gwamnatin jihar Niger ta mayar da su saniyar ware wajen biyan su wasu kuɗaɗen allowance da kuma kayan aiki a kotunan nasu, musamman ma kotunan magistrate da kuma na shari'a, al'amarin da alƙalan suka ci ya jefa su cikin mawuyacin hali. A cikin wata wasiƙa mai shafi 5 da alƙalan suka aikawa gwamnatin jihar Niger, sun nuna damuwa akan halin da suka ce sun shiga na rashin kulawa kamar yadda ya kamata, inda suka bada misali da ɗaya daga cikinsu da wasu ‘yan bindiga suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya. Mai shari'a Sa'adatu Abubakar Gambo ita ce mai magana da yawun ƙungiyar alƙalan.
Muna da kuka da yawa. Abin ta yi girma ne a lokacin da muka lura mun shiga uku, ɗaya daga cikinmu ‘yan garkuwa da mutane sun ɗauke shi yana fitowa daga wurin aiki, yana hanyar komawa gida a ƙasa a ƙafa saboda baya da moto. Kuma ya sanin mu wurin shekara 20 gwamnatin jihar Niger ba ta sayi ma kowane shari'a court judge ko magistrate official ka ba. So wannan ne yana cikin abin da ya tada hankulanmu, saboda mu ne muke aiki a karkara da lunguna na jihar Niger gabaki ɗaya. Muna nan a Alawa, muna nan duka har Babanna, nan zaka ga magistrate court duk inda lungu yake. Mu ne muke contact the criminals din nan sun fi sanin mu ma fiye da manyan alkali.
A lokacin da na tuntuɓi kwamishinan shari'a na jihar Niger, barista Nasara Dan Malam, ya ce ya zuwa lokacin da na kira shin bai ga wasiƙar alƙalan ba.
Ni dai I haven't seen the letter because I've been out of town.
Ya ce ban ga wasiƙar ba domin bana gari na yi tafiya, saboda haka ban iya yin wani bayani a kanta sai lokacin da na dawo na karanta wasiƙar. To sai dai a lokacin da na tuntuɓi babban lauya mai zaman kansa a Abuja, barista mai nasara Koga Umar, akan wannan lamari na alƙalan jihar Niger, ya ce tabbas alƙalan suna da damar bin haƙƙoƙinsu, amma matakin tafiya yajin aikin ya yi tsanani.
Akwai ɓangarori waɗanda suke kusan tsarin aikin gwamnati ya haramta musu su yi yajin aiki, domin yajin aikin su zai kawo naƙasu ga al'amuran gwamnati gaba ɗaya. Kada gwamnati ɓangaren jartarwa ta ɗauki wannan barazana a matsayin abu ne mai lakwai-lakwai, a ɗauke shi da ƙarfi sosai, a kira su tun da wuri a neman daidaitawa.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.